الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد حديثي نقوم شاهد daga cikin hadisan al-arba'un an-nawawiyya hadisin ibn mas'ud Allah gare ra gare su yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu baya halatta da mumri'in muslimin illa bi ihda thalasin da mumri'in jinin mutum muslimin muslimi baya halatta illa sayda ihda thalasin sayda ɗayan abubuwa guda uku abu na farko musulmi ne amma dai idan ya taba waɗannan abubuwa jinin shi ya halatta na farko athayyibu zani bazawari mazinaci mutumin da ya taba yin aure ko namiji ko mace duk lokacin da aka kama shi da yayi zina to wannan mutumin hukuncin shi zai har ya mutu rajamu zai mushi sannan wa nafsu bin nafsi rai da rai idan mutun ya kashe aka kashe shi wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi ay anna an-nafsa maqtulatun bin nafsi Allah ce mun rubuta a cikin mun farlanta yani ga su wadancan al'ummar wanda kuma a wannan al'umma ya tabbata duk mutumin da ya kashe shi ba kashe shi zai na ukun su wattariku li dinihi al-mufariq lil jama'a wanda ya bar addinin shi ya rabu da jama'ar musulmi to wannan mutumin shi ma ya yarda kenan shi ma hukuncin shi kashe shi zai